Lord, I come before you with my thankful heart.
My thankful heart.
Thanking you for all that you've done for me.
You've done for me.
You've been so good, I can't deny. Abubu wanda kai Yesu ba me iya yi. Abubu wanda kai mani ba me iya yi.
Abubu wanda kai yi wanda kana yi.
Ka sare hawaye, ka wanke zunubi na. Ka cire mani kunya Yesu na gode. Ka bani farin ciki Yesu na gode. Kapani video, yes, oh, nago. Kapani lafia, kapani hikima, kapani sutura, kapani nasara, yanchi kapani.
I'm going to pour my heart to you.